الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليس كهدم أولا ولنا قوم شاترا لا ربا قوم شاترا قوتا محرم Hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam a 1433 wanda ya daidai da 14 ga watan 12 a shekara ta 2011 ta miladiya kuma ci gaba da karatunmu na wannan hadisai na al-Imam an-Nawawi wanda suka fi shahara da al-arba'in an-nawawiyya wanda ya hada mana su a wannan littafi mai tarin albarka yau za mu tashi a hadisi na kusa da ƙarshe ma'ana hadisi na 41 dama a hadisan nasa guda 42 in Allah maɗaukaki ya kai mu mako mai zuwa zai zama za mu karanta hadisi na 42 kuma na ƙarshe a wannan littafi din kafin dakatar da karatunmu lokacin tafiya aikin haji ina jin an ambata wa mutane ko kuma an manta ne ina jin ba ambata ba to insha Allah bayan mun gama wannan littafi ba tare da dakatawa ba za mu ci gaba da littafin Umdatul Ahkam littaf umdatul ahkam na al-hafiz al-maqdisi abdul gani al-maqdisi shi kuma saboda muhimmancin hadisan da ya tara tunda mun ji hadisai da suka hada mana asalin musulunci a dunkule ko wani babi na musulunci an dan tabo mana shi a cikin wannan wanda muka karanta wanda kuma kamar da malamin suke fada wanda kuma shi ne dalilin da ya sa ma shi malamin ya hada waɗannan hadisai wato 40 nawawiya hadisai ne min jawami'i kalimin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisai ne ya hada daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tara lafuzza kadan amma kuma ma'anoni masu girma wanda har malamai suka ambaci cewa musulunci gaba ɗayan sa an gina shi ne akan wasu hadisai guda uku da wannan littafi din kuma lokacin da muka fara wannan littafin duka mun ji waɗannan hadisai din to shi kuma wanda zamu so mu karanta nan gaba insha Allah hadisin akwai littafin Umdatul Ahkam na san ya shahara dai a gun mutane da yawa amma kasancewar kowa da irin gurgurdan abinda zai iya yi na bayyanawa kuma kowane karatu da ake yi a wurare da dama ya danganci masu sauraron wasu sukan yi karatu ne bahta na ɗaliban ilimi da larabci ma kawai ake ba a fassara da Hausa wasu kuma sukan yi karatu ne haka na wa'azi wani kuma yakan hada da wannan da wannan wanda ya kunshi dai abinda waɗannan hadisai da zamu zo mu ji insha Allah hadisai ne na fiqhu wanda malamin ya hada dukkan su kuma daga Bukhari ko Muslim ma'ana hadisai ne dukkanin su ingantattu a babin fiqhu wanda wannan kuma zai taimaka mana sosai wajen fahimtar addini muka hada abubuwa na aqida muka karanta a wannan littafin to kuma sai mu ji wani abu ne daga fiqh tun da dama muna da darasi na ran talata wanda yake aqidar kawai ake yi yawa to muna fatan Allah maduke ya sa mana albarka da abin da zamu ji kuma ƴan uwa dai wanda suka riga suka ji yanzu kowa sai ya fara tanadi littafi mashhuri ne yana nan ba sai an zo ko ana rabawa ba kowa sai ya samu nasa yawa Allah maduke ya sa mu dace yau hadisin da zamu tashi akan sa shine hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi bismillahirrahmanirrahim
qala Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf rahimahullah ta'ala an Abi Muhammad عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
Wannan hadisi kamar da muka ji ya ce an abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, wato yana nufin shi da mahaifinsa Amr ibn al-As, tunda shi ma sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, dayanku ba zai zama mai imani ba har sai ya zama abinda zuciyarsa take so, abinda zuciyarsa ta kan karkata zuwa gare shi, sai ya zama taba'an mai biyayya ne limaji itu bihi ga abinda nazo da shi. Malam An-Nawawi ya ambata anan hadithun sahihun, yace hadisi ne ingantacce, ruwinahu mun ruwaito shi. Wannan usulubi ne da malaman hadisi suke amfani da shi, suna nufin hadisin da suka ruwaito shi da isnadinsu har zuwa wato ta hanyar malamansu har zuwa wato gun wato waɗanda suka ciro shi daga asali. Shi ya ce ya ruwaito shi da isnadinsa har zuwa mai wannan littafi ɗin, ya ce ruwinahu fi kitabul hujja. Kitabul hujja littafi ne mashhuri akan aqida, ba na fiqhu bane, littafi ne akan aqida, sunansa al-hujja ala tariki al-mahajja, hujja akan waɗanda suka bar kan hanya suka karkace suka koma wani tafarki daban, suka karkace wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na Abu al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi, shi ma al-Maqdisi ne. To daga nan ne wannan bawan Allah shi An-Nawawi yace da isnadinsa ya ciro wannan hadisi zuwa daga wannan littafi din. Shi yasa yace ruwainahu, wannan usulubi ne da malaman hadisi sukan amfani da shi in suka ruwaito hadisi daga da isnadinsu zuwa ga wani littafi na mai shi da ya ambata. Kuma yace ya ruwaito shi shi bi isnadin sahih, da isnadi wanda yake ingantacce. To zamu zo mu ji magana malamai akan wannan isnadi din. Da farko kamar da muka saba, wannan shine hadisi guda ɗaya tilo ga Abdullah ibn Amr ibn al-As a cikin wannan littafi din. Don haka kamar da muka saba zamu ji tarjamar wane ne Abdullahi dan Amr dan al-As. Sunansa Abdullahi dan Amr dan al-As ibn Wa'il ibn Hashim as-Sahmi al-Qurashi. Shi ma yana haduwa da manzo sallallahu alaihi wasallama can a kakanninsu. Abu Muhammadin, al-kunyasa shine Abu Muhammad, wurin mafi yawan malamai kamar da muka ga anan, shi ma malam An-Nawawi abinda ya faɗa kenan Abu Muhammad inda al-aksar. A wasu malaman kuma sun ce Abu Abdurrahman, wannan shi ma mashhuri ne a gun wasu, wasu kuma suka ce Abu Nasrin, wasu kuma sun ce sunansa ma asali sunansa al-As, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza masa suna. Abu Zur'a ad-Dimashqi yana da littafi da ya fito da a ciki ya ruwaito wani hadisi cewa wata rana akwai wani bawan Allah sunansa Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in, to da sun zo jana'iza tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wani abokin su da ya rasu. To Annabi sallallahu alaihi wasallama da bayan lokacin da aka zo za a binne shi mamaci din, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku binne wannan dan uwana ku, mana a shiga kabarin a ja a sa shi. To a lokacin sai yake tambayan Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in din nan cewa kai ya sunanka, sai ce sunansa al-As. Sai ya tambayi lokacin shi wannan Abdullah ibn Amr ibn al-As, sai ya tambaye shi kai ma ya sunanka, sai ce sunansa al-As, mana al-As ibn Amr ibn al-As. Dan wannan abu ne mashhuri gun a tsakanin sahabbai har mu nan muna yi yanzu, ko mutumin ya sa sunan mahaifinsa idan ya haifi ɗa, musamman ɗansa na fari yakan sa masa sunan mahaifinsa saboda girmama mahaifi din. Wannan suna ce ta sahabbai, sun yi da yawa kuma babu wani abu na laifi a ciki. Bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa ma ƴarsa suna Fatima, ya sa ne akan sunan mahaifiyar Khadija wanda ke sunanta Fatima. Da haka ba wani abu bane na abin nan, ana yin irin waɗannan abubuwa din. To a lokacin sai ya tambayi kuma Abdullah ibn Umar, shi ma a lokacin yana nan, sai ce kai kuma ya sunanka, shi ma sai ce al-As. To a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum abidullahi, dukkaninku Abdullah, kowa sunansa daga yau, ku shiga ku binne wannan bawan Allah. Suka ce wannan shine asalin canza sunan waɗannan bayin Allah daga Al-As zuwa Abdullahi. To tun daga nan suka zama Abdullahi ibn Umar, Abdullahi ibn Amr. Wallahu alam, banga maganar ingancin wannan riwayar ko rashin ingancin ta ba, amma dai shi Abu Zur'a Ad-Dimashqi ya ambata a littafin sa. Wannan bawan Allah Abdullahi ibn Amr ibn Al-As yana cikin sahabbai da suka ruwato hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa sosai kuwa. Bal Abu Huraira radiyallahu anhu yana cewa duk cikin sahabbai babu wanda ya kai ni riwayar hadisi sai Abdullahi ibn Amr ibn Al-As. Ku duba riwayar yadda Abu Huraira yake da hadisai da yawa, to amma shi da bakin sa yake fada cewa Abdullahi ibn Amr ibn Al-As ya fi shi riwayar hadisai, saboda shi ya kasance yana rubutawa hadithan Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a Makka tuntuni har a lokacin da Abu Huraira ma bai musulunta ba. Kana qawalan, mutun ne dogo yana da tsawo, ahmar kuma sura jikinsa haka, ma'ana fari ne mai jajajajama, sannan kuma azimas saqaini, wato kaurinsa mai karfi mai girma ne sosai, ma'ana yana da manyan kauri haka ginin halittar sa yake. Abyadar ra's, lokacin kuma da ya girma kansa fari ne saboda furfura baki daya. Sannan yana suka ce wa amiya fi akhir umrihi, ya makance a ƙarshen rayuwarsa. Wannan da yawa daga irin su Hassu Abdullahi ibn Abbas da makamantansu da dama duk a lokacin ƙarshen rayuwarsu sun makance. Aslama qabla abihi, yana daga cikin manqaba da daraja ta shi wannan sahabi, ya riga mahaifinsa musulunta. Yawwa, domin Amr ibn al-As ba daga baya musulunta a bayan wannan danasa saboda himma, kuma musamman suka ce dama waqila lam yakun baina maulidihi ma illa 12 sana waqila 13, tsakaninsa da mahaifinsa a haife shekara 12 ne ko shekara 13. Kun taba jin wannan? Suna cewa Amr ibn al-As radiyallahu anhu yana cikin mutane da Allah maɗauki, domin a wancan lokaci, ina jin mun taɓa magana lokacin muke tattauna akan yawan hadisai na Aisha da girman jikinta da kuma ture tuhumomi da makiya musulunci suke tuhumar musulmi, suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya auri yarinya ƙarama. Mutanen da suke zaune a ƙasashen da ake zafi suna da saurin haɓaka, musamman saurin balaga wajen kaiwa girma fiye da mutanen da suke zaune a inda babu zafi sosai. Yau a wuraren su za ka ga yaro shekara 11 ma ya fara mafarki, 12 yarinya shekara 8-9 ta fara haila. Wannan duk ba abun ba bakon abu bane a wurin, kuma har zuwa yau dinnan ana samun haka. Yau to Amr ibn al-As yayi aure da wuri daga farkon balaga sai ya aure, don haka ya haifi ɗansa sai ya zama tsakaninsa da shi a shekaru 12 ne ko kuma shekara 13 kamar da wasu malami suka ambata, wanda al-Imam al-Bukhari ya faɗa dai a cikin sahihin sa, ko kuma wanda dai ya faɗa shine wato shekara 12 tsakaninsu, wasu suna cewa 13, suna cewa 15. Wannan kuma duk wanda ya aure da wuri akan samu irin wannan, sai ga cewa ɗansa maimakon a ga kamar ɗansa sai a ganshi kamar ƙaninsa. To wannan abin kenan. Don haka daga cikin manƙabarsa shine ya riga mahaifinsa musulunta. Shine wanda kissan nan ta auku, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sa, yana cewa ya ibada sa yake fadin ga yadda yake, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi muwasala, kullun a ce yana sallar dare kuma kullun da rana yana azumi, da haka yake saboda yawan ibada. Kullun daransa sallah, ma'ana baya bacci, da rana kuma azumi yake. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari shine ya hana shi, yace a'a, daga kansa ne ma har ya fada masa wannan hadisi na siyamu Daud, cewa ka riƙa yin azumi irin na Annabi Daud, kai azumi yau ka huta jibi kuma sai kai azumi. Sannan kuma ya gaya masa dare ma ya riƙa raba shi yana yin wato nafilfili kuma yana yin bacci. Har yana a ƙarshen rayuwarsa aka roto yana cewa lokacin da ya tsufa jikinsa ya nauyi, yake cewa ina ma na karɓi shawarar ko umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi min, ma'ana ina a ce tintini haka nake amfani da wannan shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu kuma daga cikin abin da ya umarce shi da shi, ina faɗa mana wannan ne saboda abin da malami suka ambata, saboda yawan bauta da wannan bawan Allah din, yana sauke Qur'ani da a kullum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, yace rika yi duk kwana uku sauka daya, ma'ana saboda yawan karanta Al-Qur'ani. In ya gama karanta Qur'ani kawai sai ya sake faruwa daga farko. Mu yanzu zaka ga sai azumin haka shi ma da kyar zaka samu wanda yake yana saukewa daga farko har ƙarshe. Wannan faga wanda suka iya karanta harafin Qur'ani kuma ma kenan mu a cikin mu. Allah madauki ya samu dace ya bamu ikon kwatanta abinda suka aikata. Al-Waqidi ya faɗi cewa wannan bawan Allah ya rasu a Sham, hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana shekara 65, wasu kuma sun faɗi sabanin haka, mana akwai ruwayoyi dai da yawa, wasu sun ce a Makka ya rasu, wasu sun ce a Misra inda babansa yake wato gwamna a wannan lokaci ne, wato ko kuma a can ne ya rasu. Wasu kuma dai sun ce a Sham ya rasu a shekara ta 65 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna mana shi ma ya dade a duniya, kuma kamar yadda muka sha ambata, sanin waɗannan abubuwan suna da muhimmanci. Yanzu in ka san rayuwar da ya yi a duniya kafin ya rasu, ba za ka yi mamakin irin yadda aka ruwaito hadisai da yawa daga gunsa ba. Da ka duba hadisai sai ka ji an ce an Abdullahi bin Amr bin As, an Abdullahi bin Amr bin As, an Abi Huraira, an Aisha, an Ibn Abbas. Me dalili? Saboda waɗannan bayan Allah maɗauki ya sa sun daɗe bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci mai tsawo, shi yasa har aka zo aka fara harkar riwaya ta yi ƙarfi, ana tambaye su mai annabi ya ce akan kaza. Kun taɓa ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani abu ya ce kaza? Me hukuncin abu kaza a saninku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To wannan shine abun, kuma shine sirrin aji cewa mutum hadisansa suna da yawa. To mu je kan wannan hadisi. Abu Muhammad Abdullahi bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Dayanku ba zai zama mai imani ba. Nan malamai sun tattauna me ake nufi da wannan nafi din. La dai ta nafi ce, ana amfani da la ilaha illallah, babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah. To in aka ce la yu'minu ahadukum, ɗayanku bai zama mai imani ba, to lura da wasu dalilai ɗin daban. Malamai sun tattauna, kuma mafi yawan aqidar ahlus sunna ita ce abinda ake nufi da nafiyin imani a nan, nafiyu kamalul iman, nafiyu kamali al-iman, cewa imanin ɗayanku ba zai zama cikakke ba har sai ya zama abinda zuciyarsa take so, take karkata zuwa gare shi, ya zama mai biyayya ne ga abinda na zo da shi, sannan sai ya zama mai imani cikakke. Suka ce ba a nufin la yu'minu ahadukum a ce ai ɗayanku kafiri ne har idan bai yi zuciyarsa ba ta zama ta yi biyayya ga abinda nake tafi da shi ba. Mun fahimci wannan ma'ana? Ashe wannan hadisi baya nuna kafirci na fita daga musulunci, yana nuna imanin mutum ba kamalalle bane sai idan ya zama abinda zuciyarsa take so ta tafi da daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wannan uslubin ya zo a wurare da yawa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wannan mun karanta shi a baya, shi ma kuma da maganar da malami suka faɗa cewa shi ma abinda ake nufi nafiyu kamalil iman ne, ba kafirtawa ba. Kada ka ga misali dan uwanka ya aikata wani abu wanda yake muqtada wannan abun da ya aikata, ma'ana da za a fassara wannan abun zai nuna kamar baya san dan uwansa, sai ka ce to ai annabi ya ce la yu'minu ahadukum, sai kuma ka ce masa to shikenan, ashe kai baka da imani ko ka fidda shi daga musulunci. Suka ce imanin ne ba kamalalle ba, amma akwai al-imanul asli alladhi yusahhihu lil-insani islamahu. Yawwa, sai dole ne ya zama cewa mutum yana da imanin nan na asali wanda ke gaskata masa ya inganta masa musuluncinsa. Yawwa, yana tare da shi, amma dai ya targade ba cikakke bane, ba kamalalle bane, saboda bai aikata abin da aka umarce shi da shi ba. Wannan a dunkule shi ne hadisin, duk da akwai wasu ma'anonin za mu zo mu ji su, amma akwai magana akan ingancin hadisi din. Waɗanda suke da wannan littafin hannunsu za mu gani ya faɗa mana can ƙarshe a ƙasa a hashiya, ko ya ce hadithun da'ifun akhrajahu ibnu abi asim fi sunna رقم 15 in kaga wannan rakam yana nufin hadisi mai lamba kaza ba shafi ya kawo ba da juz'i duk da ma littafin sunna na ibnu abi asim mujalladi nawa ne na dalibin ilimi juz'i nawa ne littafin sunna na ibnu abi asim wannan asim ban san shi ba yana cikin littafai da daddu ina jimanta ba ambata rosu daga cikin irin wannan da asalin aka samu asalin aqida daga cikin su ibnu abi asim yana daga cikin magabata a baya ba dai can zamanin tabi'ai ba bayan su imam ahmad bin hanbal yake yana cikin daliban imam ahmad ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 295 ina tsammani in ban manta ba yana da haka su al-khallal wanda ya rasu 311 shi kuma shi ma yana daga cikin waɗannan dalibai din wasu sun zauna da imam ahmad wasu da dalibansa to duk suna da littafai da suka ruwaito magana akan aqida amma ta hanyar isnadi mun gane littafai ne na aqida amma kuma da isnadi aka ruwaito saboda waɗannan manyan malamai kamar da muka sani harkar aqida ma'ana harkar tauhidi abinda ya shafi tauhidi da kuma abinda mutum zai imani da shi tana da alaka da wahayi ne ba maganar ra'ayi bane magana ce ta wahayi menene aka samu daga Allah a Qur'ani menene aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisansa menene aka samu daga maganganun sahabbai da suka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk magana ta aqida to akan wannan ake ginanta ba a ginanta akan ra'ayi kace ya kamata ko ai kaza bai kamata ai kaza ba a wannan addini shi yasa zaka ga littafan da ya kamata dalibin ilimi ya horar da kansa akan su dangane da aqida sune irin waɗannan littafan kamar شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه نا الامام اللالكائي هبه الله اللالكائي ابو القاسم عنده رسو هجره تاع النبي صلى الله عليه وسلم تاع 418 دا ايرن سو الخلال دا نفدا دا عبد الله دان جدان الامام احمد شي ما ند لتافي السنه سو كتاب التوحيد دي كتاب الايمان نا ابن منده سو كتاب التوحيد نا ابن خزيمه دو ودانن من يمن يلتفان سو كتاب الشريعه نا مالن الاجري ني رسو 360 ودانن ان كانا سن مغانا تا عقيده تا اهل السنه تو شان زاكا كوما ما لتفان دا اكا روبوتا دغ بايا با دومن لتفان دا اكا روبوتا دغ بايا سن تاثيرنتو دا حركر زورنچن علم الكلام وني ابن يا كوتي اما شان زاكا سامو مغانر الله تشي مغانر منزا الله صلى الله عليه وسلم مغانر صحابن منزو صلى الله عليه وسلم to ɗaya daga cikin waɗannan littafan shine wanda malam ya gaya mana cewa ya ruwaito malam Nawawi yace ya ruwaito wannan hadisi ta hanya mai inganci ta hanyar sa littafin al-hujja ala tariki al-mahajja wannan ɗaya kenan sannan wannan hadisi da muke magana akai bayan shi wannan kai Nawawi yace hadisin sahihu ruwainahu fi hadhihi al-kitab wannan littafi na ina jin akan sa nake magana ko yawa na abul fath nasr ibn ibrahim al maqdisi al shafi'i wasmu al kitab al hujja ala tarik al mahajja wa akhraj al haditha al hafiz abu nu'aym wannan hadithin da muke magana akan sa har yanzu akwai al hafiz abu nu'aym ya ruwaito shi shima a kitab al 40 da yake da shi ina ji lokacin da muka karanta wannan littafin ai ina jin mun dan yi magana akan wannan littafi na al 40 an nawawiyya ba shi kadai ne littafi da aka samu suna al 40 ba yawa akwai wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam didda bai inganta ba cewa duk mutumin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wata falala babba ga duk mutumin da ya ruwaito hadisi 40 daga hadisansa to wannan hadisin ya shahara a baya sai zama malamai sukan tara hadisai 40 sai su rubuta shi su aje akan wani mawdu'i sai bincika littafin hadisai da yawa sai tattara hadisai akan wani mawdu'i kamar misali ce hadisai 40 a babin tsarki hadisai 40 a babin sallah hadisai 40 a babin ruku'u hadisai 40 a babin zikiri hadisai 40 a babi kaza da kaza to wannan an rubuta su da yawa to shi ma wannan Abu Nu'aym yana da kitabul 40 shi ma dai tara nasa hadisan yana da wani littafin na abin da ya shafi hilyatul awliya ina jin kun san shi Abu Nu'aym al-Asbahani yana kuma da littafi da ya hada wato juz'i na hadisin inna lillahi 99 asman shi ma yana da juz'in hadisi a wannan babi din tayi mu dai kyale wannan banda shi kuma At-Tabarani shi ma ya rawaito wannan hadisi din. Wa ibn Abi Asim da Ibn Abi Asim wancan da na faɗa. Yawa Ibn Abi Asim yawa shine nake magana akan sa sai na tsallake. Littafin Ibn Abi Asim mujalladi ɗaya ne. Ba mujalladai ne da yawa ba. Yawa kuma ya tara hadisai ne shi ma na aqida har Sheikh Al-Albani yayi magana akan hadisan yayi takhrijin su. In ka samu littafin yana nan mujalladi ɗaya akwai takhrijin Al-Imam Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ya sa masa suna Zilalul Janna fi takhriji ahadith as-sunna. Suna sa kenan. Bugun littafin an hada shi wuri guda. To qala Ibn Rajab. Ibn Rajab wane ne Ibn Rajab? Al-Hanbali. Ko wanda ya tara wannan hadisai na Al-Imam An-Nawawi guda nawa? 42. Sai ya kara guda 8 akai. Sai ya musu sharhi. Yasa masa suna me? Jami'ul Ulum wal Hikam. Ko? Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Yawa fi sharhi 50 hadithan min Jawami'il Kalim. Sunan cikakken sunan littafin kenan. Yawa. To a cikin wannan littafi tunda dama bayan ya kawo hadithin ko na hadisi sai da yi masa sharhi, sharhin da ba a yi irin sa ba, to sai yake cewa wannan hadithin infarada bihi yau qala ibn rajab hadha alhadith da'if min wujuhin li'annahu hadith yanfaridu bihi nu'aym ibn hammad almarwazi. Domin wannan hadithin duk hanyoyin da aka ruwaito shi gaba ɗayan sa daga amr ibn al-as ta hanyar mutun ɗaya ne nu'aym ibn hammad. Nu'aym ibn hammad duk da babban malami ne kuma wasu malaman sun wasaƙa shi sun ce thiqa ne, to amma kuma yana da wahami, yana da wahami, yakan yi wahami. Ku duba ku ga ashe akan ce hadisi da'ifi ne idan wanda ya ruwaito shi yana wahami a maganarsa. La ilaha illallah. A cikin mu yanzu nan wai baya wahami. Wahamin ba wai su ma ba sa wahami a rayuwa ba, amma wahami a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa in har mutun yana yin sa wajen riwaya, to sai a ce wannan hadisin nasa ko da thiqa ne shi, mai karfin hadda ne, mai riƙewa, to amma kuma an samu ko a wani lokaci fatara ta rayuwarsa ko kuma dai an samu a wasu hadisai nasa yana wahami, sai ya faɗi abinda babu tabbas. Kun ga saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana, ka bude baki kai ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani abu ne mai girma mai hadari. In ba ka da tabbas ya faɗa, to kar ka faɗa. Ba a cewa ai dama annabi ya ce kaza. Duk mutumin da bai karanta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ahir ya rika cewa qala rasulullahi bayan bai haddace ba. In ka rike abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to ka faɗa, ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza. Ko kuma ka kiyaye ka ce naji wasu malamai sun ce fa annabi ya ce kaza, to kaga ka kubuta. Amma ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kuma baka da tabbacin ya faɗa, to akwai matsala. Shi yasa abun malamai da suka tara hadisan nan da muke ji ana faɗa, saboda rashin sanin mafi yawan mu ne yadda aka tara wannan hadisin. Shi yasa zaka ji mutum ya ji wani hadisi ma ka je yana cewa kada Allah wannan hadisin ai shirme ne ma, wannan saboda bamu san hadisan bane da aka hada su. Idan malamai duk girman malami in suka ji cewa in yana magana yana wahami, yana kokonto da yawa a ciki, sai a ce wannan ko aje maganarsa tana da rauni, to anan ake ce, ko kuma a ce baya riƙewa sosai ba shi da hadda, sai a ce wannan hadisin da'ifi ne, saboda me shi wanda ba a ruwaito shi ta wata hanyar ba sai ta hanyar wannan an samu cewa baya riƙe abubuwa da ya kamata. Shikenan sai a ce to ba za a dauki wannan magana a dangana ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan gudun cewa bai riƙe sosai ba. Mun fahimci wannan? Shi yasa zaka ga kowanne mutum ɗaya daga cikin waɗannan bayin Allah akwai littafai da aka rubuta tarihin sa a ciki. Wane dan wane an san shi, an haife shi a wuri kaza, ya ruwaito hadisi daga wane wane ne, wane wane da wane sune ɗaliban sa, kuma ga irin maganganun da malamai suka faɗa a kansa, mai rike abu ne ko ba mai rikewa bane, to daga nan za a gane cewa za a karbi hadisin sa ko ba za a karba ba. Allah sa mu ƙara fahimta. To Ibn Rajab Al-Hanbali yana cewa wannan hadisin ba shi da wata hanya banda hanyar Nu'aym ibn Hammad. Nu'aym ibn Hammad kuma akwai wannan maganganu na malamai akai, don haka shi yasa har yake cewa wannan hadisi tashihuhu ba'idun jiddan, a ce wannan hadisi ingantacce ne, magana ce mai nisa kwarai da gaske. inji Ibn Rajab. Shi sa Al-Albani shi ma lura da isnadi, kallon isnadin ya sa ya ce hadisin shi ma da'ifi ne. Don haka in kana hukunci akan hadisin ka ce isnadin wannan hadisin da'ifi ne. Mun san kuma maganar da'afin hadisi malamai sukan duba sosai, waɗanda ilimin harkar suka tsaya suka duba sosai suka karanta, suna da maganganu da yawa wajen wannan wato babi. Babi ne mai girma kuma ba na kowa da kowa bane, na waɗanda suka yi karatun fannin ne kuma malamai manya-manya. Yawwa, wasu sukan duba abu ta ɓangaren isnadi, cewa in isnadin nan bai inganta ba shikenan magana ta ƙare, ba za a nasabta wannan magana zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Don haka ba za ka ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, a matsayin ka tabbata annabi ya faɗa ba. Saboda mai isnadin nan ba ingantacce bane, mun fahimci wannan, wannan ita ce maganar malamai. Amma wani zai ce to su sunowin ba malamai bane. To akwai ɓangare biyu, ɓangare biyu malamai sukan inganta hadisi in suka samu cewa akwai wasu ayoyi na Qur'ani ko hadisai daban ba wannan ba da suke ƙarfafar ma'anarsa. Mun fahimci abin? Sai su ce wannan hadisin koda isnadinsa bai inganta ba, to abinda ke cikinsa dai magana ce da akwai ayoyi da hadisai da suke ƙarfafarsa. To sukan inganta wannan, kamar al-Imam at-Tabari yana da wannan manhaji din. Yawwa, yana cikin masu kallon asalin ma'anar hadisi. Ma'ana kun ga kenan, wasu sun duba isnadin, wasu kuma sun duba ma'ana. Yawwa, al-Imam an-Nawawi mun kula anan ya jingina tashihinsa ne zuwa ga wato littafin al-Muhajja, saboda suna kyautata ra'ayinsu, suna kyautata zatansu, kamar da Ibn Hajar ya faɗa, suna malamai suna kyautata zato ga wannan bawan Allah Abu al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi da ya rubuta wancan littafi al-Hajja alata al-Hujja ala tarik al-Muhajja. An-Nawawi ya dogara da wannan tashihi cewa hadisin nan ingantacce ne. Wasu ma malaman wanda ba shi ba, kamar Ibn Rajab Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari ya yi magana akan raunin isnadin, amma ya ce ya faɗi wannan hadisin kai cewa hadisi ne sahihi, amma kuma shi ya dangana shi ba ga Abdullahi ibn Amr ibn al-As ba, ya dangana shi ne ga Abu Huraira. Ya ce hadisin na Abu Huraira ne, al-Hasan ibn Sufyan wa ghayruhu, da Hasan ibn Sufyan da wasu wanda ba shi ba su suka ruwaito shi. Ina fatan mun fahimci abin. Ma'ana dai zaka iya cewa wannan hadisin malamai ba su saba ba wajen da'afa isnadinsa, amma sun saba wajen hukunci akan maganar. Wasu sun karbi maganar sun ce magana ce sahihiya, wasu kuma sun wato raddinta jumlatan wa tafsilan. Ina fata mun fahimta. Shi yasa za ku ga in kana karanta littafin Albani za ka ga ya ce hadisi ne da'ifi. Ka zo nan kuma za ka gani a cikin Imam an-Nawawi ya ce wannan hadisi ne sahihi. Abinda yake kallo kamar yadda wasu malaman suka ambata. Yawa, ni ma na nakalto maganar wasu malamai ne cewa yana duba inganci ne ta ɓangaren ma'ana, kamar da akan samu wasu malaman suna da wannan wato manhaji ɗin, amma ta hanyar isnadi ba shi da wata hanya banda ta wato Nu'aym ibn Hammad, ko kuma ya zama cewa kila in an yi tatabbu'i a sami hanyoyin wancan da Ibn Hajar ya ambata ya dangana shi zuwa ga Abu Huraira. Wallahu a'lam. Yawa, waɗannan ayoyi ne da hadisai za mu samu sun tafi daidai ko sun ƙarfafa wannan ma'anar? Alal aƙalla ma muna da ayoyi, muka samu ayoyi da dama da suka yi magana akan wannan maganar cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, ɗayanku ba zai zama mai imani ba har sai sha'awarsa, abinda zuciyarsa take so, ta zama daidai da abinda na zo da shi. Duk da ba da wannan lafazin ba, magana dai akan mutum ya fifita son ran ya wato maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi? Qur'ani ne ko? Yawwa, da kuma nasa bayani. Yawwa, da ma'ana mutum ya fifita al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ra'ayinsa, wannan akwai ayoyi da dama da suke muna magana akai. Mun fahimci wannan? Yawwa, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mai Allah ce a wannan ayar, bai dace ba, bai kamata ba, bai halatta ba ga mumini namiji ko mumina mace in Allah da manzo suka yi hukunci akan wani lamari ya zama cewa yana ta kurtsa kurtsa yana neman wani zabi tsakanin wannan da wannan ma'ana yana so ya nemo wata hanya da zai kufce ya kauce umarnin nan na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya fifita nasa san zuciyar akan maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya daidai da wannan hadisin ko bai ba yawa sannan annabi Allah madaukaki har yanzu yana fada cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah yace fala wa rabbika na rantsa da ubangijinka la yu'minuna su masu da'awar imani mu'minai ko su munafikai dan siyakin wannan yazo a ayoyi da suke magana akan munafikai da suke gujewa hukuncin Allah ko kuma kowa ma zai iya shiga duk mutumin da bai yadda da hukuncin Allah ba ma'ana ba za su zama masu imani ba yace hatta yuhakkimuka har sai su hukuntar da kai shine ma'ana yuhakkimuka hakkamahu ay ja'alahu hakiman yawa ma'ana mu yadda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci fima shajara bainahum cikin abinda ya faru tsakanin su in wani abu ya faru marar dadi ta ya za a gane waye mai gaskiya to aje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci yawa in baya nan ai hukunci da qur'ani ai hukunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum ba zai zama mai imani ba sai ya yadda da cewa hukuncin qur'ani hukuncin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hukunci na gaske ba zai fifita wani hukunci akan na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan yawa shi yasa yayi nafin imani ana cewa ba za su yi imani ba har sai sun yi kaza da kaza sun yadda thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan idan suka zo gun ka din kai musu hukunci kace abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai bane to kada ya zama a cikin zuciyarsu akwai kunci fima qadaita cikin abin da kai hukuncin nan akan sa wa yusallimu sannan kuma wannan yusallimu an masa wannan jazma ko nasba saboda hatta ai ila an yusallimu ma'ana har sai ya zama sun sa ka kai ne mai hukunci kuma sannan sun miƙa wuya wato ga abinda kai musu hukunci ma'ana kuma ya zama cewa sun sallama babu rikici babu kunci a zuciyarsu ba za su tafi su juye baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kunkuni cewa kai mu wannan hukunci mu dai gaskiya bai mana ba duk wanda yayi wannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hukunci to bai zama mai imani ba na wata mun fahimta ashe kun ga wannan ayoyi duk suna karfafa ma'anar wannan hadisi din in an yadda haka yawa tayyib akan wannan ba laifi mu ji maganar ibnu rajab da yake kawo mana akan me ake nufi da ita hawa din nan ai cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bihi haka hadisin yake ko yawa dayan ku ba zai zama mai imani ba har sai ya zama zuciyarsa ko san zuciyarsa ko karkatar zuciyarsa yayi daidai da abinda nazo da shi قال ابن رجب الحنبلي هنا سوى والمعروف في استعمال الهوى عند الاطلاق ابن اكسني اقوم مالمي وجن امفاني ده لفظ الهوى وونن وونن هنير duk abin da zakai magana akan sa daga cikin lafuzza da ake cewa al alfaz al shar'iyya mun san lafuzza a musulunci ana kasa su kashi uku الفاظ شرعيه الفاظ لغويه da kuma الفاظ عرفيه ko mun taba magana akan wannan lafuzza na shari'a lafuzza na lugar larabci lafuzza kuma na al'ada to idan kana so ka ji wata kalma an fade ta kana so ka san ma'anarta in alittafan shari'a aka fade ta to kana so ka san ma'anarta to kai wa kanka adalci sai ka bincika littafan shari'a a shar'ance ya aka saba amfani da wannan kalma din ta zo a qur'ani wuri 1 2 3 shi yasa zaka daga cikin mutanen da suka fi kowa fahimtar alqur'ani sune waɗanda in za su fassara kalma sukan binciki yadda ta zo a cikin qur'ani wurare da yawa cewa Allah madaukaki da ya zo wuri kaza wannan kalmar ya yi amfani da ita yana nufin kaza amma a wani wurin sai muka ga da ya yi amfani da ita yana nufin kaza sai kuma in magana ta luga ce ta larabci sai ka duba littafin lugar larabci ba larabe asali tun kafin zuwa musulunci da kuma bayan zuwa musulunci in yace kalma kaza me yake nufi da ita hakanan a al'ada in mutane suka ce abu kaza me suke nufi to tunda al'adun mutane daban-daban ne kowace kowanne mutane sai ka fassara al'adun su gurgurdan al'adun su ko kalmomin su gurgurdan al'adun su bahaushe in yace kaza me yake nufi la'alla zaka samu wata kalma guda daya da mu da Fulani da Kanuri mun samu ta daga Larabci ko amma da zaka go ka tambayi bahaushe ma'anar da zai baka ta saba da ma'anar da Fulani zai baka ta saba da ma'anar da balbare zai baka mun fahimci wannan saboda me wannan urfi ne bayan mun dauko ta daga luga sai kuma muka kaccalata a cikin al'adar mu wannan amfani da ita wannan bangaren wannan amfani da ita wannan bangaren to don ka gane abu kuma kai masa hukuncin da ya dace akwai bukatar ka san a al'adance ya ake ce wannan kalmar a lugar larabci ya ake ce wannan kalmar wannan shi zai taimaka maka ka ƙara bude da fahimtar ka kuma in ka zo hukunci akan abun sai ya zama cewa baka yi kuskure ko baka rashin adalci ba ayyawa Ibn Rajab yana cewa abinda muka sani wajen amfanin ko yin amfani da kalmar alhawa inda al-itlaqi in aka sake ta haka kai aka fadi kalmar ba tare da an kayyade da wani abu ba annahu abinda ake nufi da shi shine al-mailu ila khilafil haqqi karkata zuwa ga sabanin gaskiya haka ne ko ba haka ba inda an zo an tambaye ka menene hawa me yasa ma shi yasa muke fassara shi da son zuciya ko son zuciya ko aka ce me hawa sai ce ai son zuciya ake nufi me ma'anar son zuciya gun bahaushe yawwa karkacewa daga gaskiya ma'ana bin wani abu wanda yake shine sabanin gaskiya shine son zuciya yawwa wannan shine galibi kama fi qawlihi azza wa jalla kama inda Allah madauki yake fada yake cewa wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kada ka bi son zuciya sai ya batar da kai ma'ana in ka bi son zuciyar nan wannan son zuciya zai batar da kai daga hanyar Allah ashe kenan bin son zuciya kishiya ne gaba sabilillah mun gane wannan yawwa inji ibnu rajab yace wa qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa bayan an yi maganar wanda ya bi son zuciya sakamakon sa wuta sai kuma aka ce wa amma man khafa maqama rabbihi amma mutumin da ya tsoraci tsayuwa ta ubangijin sa ma'ana tsayuwa gaban ubangijin sa ai masa hisabi a tambaye shi wa naha an-nafsa ya kuma hana zuciyarsa 'anil hawa daga me son zuciya yawa na tsallake wani abu ban faɗa ba asalin kalmar hawa din me ma'anar ta a larabci kafin wannan na istilahi malamai suna cewa asalin kalmar an sami hawa ne daga karkata da faduwa yawa ana cewa bin wan najmi idha me idha hawa tauraro lokacin da ya fadi tuquti shi ake nufi da hawa yawwa don haka idan mutum yana tafiya sai ya fadi ana cewa hawa fastahwa sai ya karkata ya sunkuya ya fadi fa ahwaytu bi yadi kun karanta hadisin Abu Bulbul Marami ko sai na sunkuyo da hannuna hadisin Mughira bin Shu'ba hadisin Shafa akan kafafu ko yawwa shi ma fa ahwaytu sai na sakko na yo kasa don haka asalin hawa shine faduwa yin kasa maili karkata yunkurowa zuwa ga sabanin mikewa shi ne abin da ake fi da hawa yawwa to a shar'ance ga ma'anonin da suka zo shi ne malamin ya gaya mana wa amma man khafa Allah madauki na cewa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana zuciyarsa daga karkata da faduwa fa innal jannata hiya al-ma'wa to aljanna ita ce makomarsa domin me ya hana zuciyarsa daga karkata da faduwa da kin bin gaskiya ashe kenan karkatan nan sabanin menene bin gaskiya mun fahimci wannan wannan ma'anonin kenan guda biyu sai ce wa qad yutlaqul hawa ana kuma iya amfani da lafazin hawa din nan ta zo a wani wurin bi ma'ana al mahabba ya zama abinda ake nufi da ita shine al mahabba soyayya yawa wal maili da kuma karkata mutlaqan kawai kowace irin soyayya da kowace irin karkata ana kiranta hawa fayadkhulu fihi al mailu ila al haqqi wa ghayrihi to anan in yazo da wannan akwai inda zaka fassara alhawa ya zama ma'anarsa shine karkata zuwa gaskiya a barin gaskiya ko kuma karkata har zuwa gaskiya din ma a kira shi alhawa saboda me in an kalli ma'anarsa shine almahabba kawai so ka so abu ahwaytahu ko kuma hawaytahu sai yace wa rubba mastu'mila ana ma amfani da ita wani lokaci bima'ana mahabbatil haqqi khassatan akwai inda ma yakan zo kai ma'anarta shine san gaskiya kawai kun ga yadda abubuwa suke zama kaga kai can algaya maka kawai ba duk inda ka ganta ma'anarta kaza to ta zo ma ana nufin ma san gaskiyar ma ana kiran sa hawa amma da ma ya faɗa mana wal ma'rufu indal itlaqi ko yawa abinda aka saba aka fi sani in aka ce hawa mafi yawan mutane abinda suka sani da hawa shine kaza yawa to amma dan ƙarin ilimi sai ka san cewa zaka iya samun hawa an faɗe ta a wani wuri amma ba ma'anarta kin gaskiya ba akwai inda ma take zuwa ma'anarta shine bin gaskiya din wato kaso gaskiya walin iyadu lahu da kuma jawowa zuwa gare ta ya kawo misalai su'ila safwan ibn as-salim an tambayi safwan ibn as-sal daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa hal sami'ta an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yadhkuru al-hawa ka taba jin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi wani abu dangane da al-hawa nan baka fassara yanzu kace san zuciya ba ko kawai al-hawa ma'ana lafazin al-hawa tunda zai zo da wacin ma'anar zai zo da wacin ma'anar qala sai fa qala sai yace sa'alahu a'rabiyyun wani balaraban kauye yazo wata rana ya tambaye shi a anir rajuli dangane da mutum yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim ma'ana wata rana wani balaraban kauye yazo ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya rasulullah الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم متين ne yana son wasu mutane amma bai je ya hadu da su ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so kun ga an tambaye safwan bin asal akan me hawa ko sai kawo wannan kun ga ashe ya fassara hawa ma'ananta mahabba mun gane wannan tayyib wannan kamar daya kenan amma wanda yafi fito da wannan ma'anar kuru-kuru shine fadin Allah madaukaki da yake cewa a lokacin da Allah madaukaki ya saukar cewa turji man tasha'u ko minhunna ko aywa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha da yake ga masa cewa ka jinkirta wanda ka so daga cikin su lokacin da Allah madaukaki halatta masa auren mata da yawa ai sai ga masa wannan magana ko sai ka jinkirta shine turji arja'a shine akhara ma'ana ka jinkirta ka kyale ta ka nesanta ta wa tu'wi ilayka man tasha kuma ka tattaro wanda ka so daga cikin su zuwa gare ka Allah madauke bashi wannan izini ma'ana ka je dakin wanda ka so daga cikin ta daga cikin waɗannan matan naku daga cikin su kai zance yawa to a lokacin nan da aka saukar da wannan aya sai Aisha ta kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka Aisha sai take cewa kai ni ko ina ganin Allah ba abinda yake kawai sai yana bin duk abinda ranka yake so kawai shi yake so yi maka inji Aisha ma'ana saboda me ga mata da yawa amma an bashi damar ya je gun wanda ya so ya kyale wanda ya so kun ga kenan ma'ana Allah madauki ya bashi dama yayi waɗannan abubuwa dangane da iyalinsa sabanin mu mun fahimci wannan yawa to shi yasa sai take ga masa cewa na kula kamar cewa ubangijinka gaggawa ma yake yabi abin da ranka yake so ma'ana yayi maka abin da zai maka dadi abin da ake bi a Hausance abin da aka faɗa kenan ko yawa to kun ga ta yi amfani da me lafazin hawa yawa to kun ga hawa anan me ake nufi ba za ka kira shi son zuciya ba ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ma'ana abu ne da duk da dai abin da ransa din yake so ne to amma kuma Allah madauki ya tabbatar masa shi a matsayin shari'a yawa don haka hawa ba ko ina take zuwa da ma'anar son zuciya din ba amma in ta saba ma abin da gaskiya ta zo da shi to sai a fassara shi a ce lalle bata ne son zuciya ina fata mun fahimci wannan in ka duba sharhin wannan hadisin wannan cikin Jami'ul Ulum wal Hikam zaka sami wato wannan abu daga cikin kuma abin da zai kara maka wannan kamar bai gama zancen nasa ba yana cewa Umar ibn al-Khattab shi ma ya amfani da wannan lafazi din lokacin da aka kashe waɗanda aka kashe yakin Badar ba an kashe kafirai da yawa ba kuma an kuma kama wasu da yawa daga cikin sun kai wajen 70 an kashe 70 an kama 70 annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya tara sahabbai yana neman shawara su me za mu yi da waɗannan sayyidina Umar yace kai aka kashe su Abubakar yace a yafe musu su tafi to shine a lokacin nan sai Umar sai yake cewa fa hawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala abubakar hawa rasulullahi ma'ana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so abinda Abu Bakar ya faɗa. Kun ga ya amfani da lafazin hawa nan ba san zuciya ba ko sai ya amfani da ra'ayin Abu Bakar ya so shi, ma'ana ya kaunaci abinda Abu Bakar ya faɗa. Walam yahwa ma qultu, bai so abinda ni na faɗa ba. Kun ga ya amfani da hawa da hawa anan. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa baka ce mata hawa idan ana nufin wato duk abin da ya karkace daga gaskiya. Mun fahimci wannan? Yawa, ashe kenan hawa tana zuwa da wannan ma'anar, tana zuwa da waccan ma'ana din. Dangane daga cikin abubuwa da za su nuna mana muhimmancin mutum ya bi maganar Allah Maɗaukaki, ya bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin duk abin da zai yi na addini da kuma nasa na rayuwa. Akwai abubuwa, akwai nasoshi da dama wanda kun karanta su a cikin littafai, kun ji su kuma a wazazzun malamai. Akwai wata kissa nan da Malam Nawawi ya kawo a cikin littafin da muke karantawa, zan so mu karanta ta saboda muhimmancinta kuma da munasabata akan wannan abu, cewa duk abin da za ka yi kada ka bari a ce ga abin da Allah yake so, abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so, kai kuma ka zo kana da zaɓin wani abu banda na Allah, banda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya kiyaye wannan, yana son ya zauna lafiya, yana son ya zauna da musuluncinsa ƙalau. Mun san dai wane ne al-Imamu Shafi'i, nan da yana kawowa kafin nan yana cewa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, ya'ni anna ash-shakhsa yajibu alayhi an ya'riba 'amalahu 'ala al-kitabi was sunnah, cewa wajibi ne mutum ya gitta aikinsa akan Qur'ani da sunna. Duk abin da zai to ka duba aikin nan, ka auna shi da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa yukhalifu hawahu, ya saba ma abin da ransa yake so. Wa yattabi'u ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallama, ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Wannan shine zaman sa lafiya a wannan addini din. Wa hadha nadhiru qawlihi, wannan ya daidai da fadin Allah madaukaki, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wannan mun ji wannan aya din. Yace falaysa li ahadin ma'a Allahi azza wa jalla wa rasulihi amrun wala hawa, babu wani mutumin da yake da wani umarni nasa ko wani lamari nasa da zai zaba ko abinda zuciyarsa take so sabanin wato kuma bayan ga maganar Allah, ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wa an Ibrahim ibn Muhammad al-Kufi, daga Ibrahim arwato nan kissa daga Ibrahim ibn Muhammad al-Kufi, qala, yana cewa ra'aytu ash-Shafi'iyya, wane ne Shafi'i? Sunansa cikakke nake so, sunan Shafi'i cikakke da ran da da shekarar da ya rasu. Kullun a karatu ane mana gori, me yasa ba ma sanin waɗannan abubuwa? Har zaka ji wani lokacin ana cewa da sunan yan bal aka tambaya ko yan fim, mutum ba daɗi ma a cikin karatu ka ɓata lokacinka da faɗin waɗannan irin mutanen. Sai ka ga mutane da yawa sun san sunayen yan bal yanzu, an sai rigarsa an sa, ana ta kafafa, ana tafiya, ana alfahari ga sunansa nan a baya. Amma al-Imamu Shafi'i, al-Imam Malik ibn Anas, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal, ballantana sahabbai, ka ga mana sunansu, sai mutum ya zazzare ido. Amma zai dade ya bata maka awa biyu, kila ma in akwai additional time har awa uku yana kallon match, ya je biya kuɗi ya zauna ya kalla a gidan da ake kallo, musamman ma na club nan na waje yanzu balin ta fita ma daga ƙasa an koma can ake sunayen waɗannan wanda ba musulmin ba, mutum ya ta alfahari da shi. Wani abun fa ba daidai bane, ba daidai bane. Aƙallan abin da za a faɗa shine a ce maka ba daidai bane, amma yana iya zama fiye da haka. Yawwa, ya danganci niyyar mutum da kuma me yake yi a ciki. Allah maɗauki sauƙi. Wa zai faɗa? Gaskiya sai kun faɗa. Mutum nawa? Ɗaya? Tsayi? Na, ya sunansa?
Abu Abdullahi Muhammad Ibn Idris.
Yawwa, Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i, sunansa kenan. Sunansa Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi. Nasabarsa tana koma zuwa ga al-Muttalib, can nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma sharifi ne. Yawwa, sharifi ne, dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya rasu, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 204, 204. Wanda yake so kila gobe ma a sake tambayarsa, kaga kila da yanzu sai ya rubuta ko dan kila zai haddace. Yawwa, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ya rasu shekara hijira tana 204. To shine aka kawo kissarsa. yace ra'aytu shafi'iyya bi makkata yufti an-nas, naga al-imamu shafi'i a makka yana yin fatawa ga mutane, mu dan gaggauta saboda lokaci. Yace wa ra'aytu ishaq ibn rahoya, wasu malaman suna karantawa rahoya a gurin malaman hadisi suka ce haka, suke cewa wasu kuma suke rahawai, wasu kuma sun ce a'a, hatta a gurin malaman hadisin da malaman lugha da malaman suna cewa rahawai, duk an samu dan ko ne ka fada ba matsala. Ishaq ibn rahawai yawwa wa ahmad ibn hanbal, na kuma ga ahmad dan hanbal hadiraini, suna nan a inda shafi'i yake fatawa. Ahmad bin hanbal da ma dalibin imamu shafi'i ne, ko al-imamu shafi'i ne. To ishaq ibn rahawai shi ma daga cikin dalibansa yana zaune a wurin yana fatawa, shafi'i na fatawa, ana tambaye sa me hukuncin kaza, yana fadi. Fa qala ahmad li ishaq, sai ahmad yake cewa ishaq, irin maganan nan ta dalibai, ta'ala hatta urika rajulan lam tara aynaka mithlahu, zo mu je in nuna maka wani mutumi wanda wannan kaga ya nuna tun kafin Imam Ahmad ya hadu da Shafi'i ne kenan. Yawwa, Ishaq yake ce masa, zo mu je in nuna maka wani mutumi wanda na tabbata idanka bai taba ganin irinsa ba a duniya, ma'ana baka taba ganin mutumin da ya kai shi ba. Fa qala lahu ishaq, ai ibn Ahmad kai yace wa ishaq, Ahmad ne yace wa Ishaq, zo mu je in nuna maka mutumin da ba idanka bai taba ganin irinsa ba, ma'ana Ishaq a lokacin bai san al-Imam Shafi'i ba. Yawwa, fa qala ishaq lahu ishaq, sai Ishaq yace wa Ahmad bin Hanbal, lam tara aynaya mithlu, ido na bai taba ganin irinsa ba. Qala na'am, Ahmad yace masa eh. Fa ja'a bihi, sai Ahmad yazo da Ishaq bin Rahoya, yazo da shi. Fa waqafahu ala Shafi'i, ya tsaye da shi akan Shafi'i. Fa dhakara al-qissata, sai ambaci abin da ya faru, doguwar kissa ce. Ila an qala, har dai inda yake cewa qala, thumma taqaddama ishaq ila majlisish shafi'i, sai ishaq yaje majlisish shafi'i, ma'ana a wata rana sai yazo ya zauna a cikin daliban al-imam shafi'i. Fa sa'alahu an kira'i buyuti makkata, sai ya tambaye shi akan hayar gidajen makka, ma'ana gidaje a makka, ya halatta a yi hayar gida a makka, a karɓa haya ko bai halatta a karɓa haya ba, ba mallaka kenan a makka, a fahimtarsa. Fa qala shafi'i, sai shafi'i ya ce, hadha indana ja'izun, dan akwai masu ra'ayin cewa ba a yi, bai halatta a yi haya a makka ba, bai halatta ma a ce wannan gidan na wani ba ne, kawai sai dai kawai abin nan gaba ɗaya gidaje ne kawai na Allah ga su nan. Agun wasu kenan. Al-Imam Shafi'i sai yake cewa haza indana ja'izu, mu agun mu wannan ya halatta, ya halatta a mallaka, ya halatta a haya. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, fa hal taraka lana aqilun min dar, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya aqilu, ma'ana aqil bin Abi Talib, ya bar mana wani gida, me yake nufi anan, ashe ya nuna aqilu ya mallaki gida ko, dan maganar tana magana ne, maganar tana jehuwa ne akan mas'alar shin ya halatta a mallaka a maka ko ba a mallaka a maka. Imam Shafi'i ra'ayinsa shine ya halatta ka mallaki gida a maka, kuma sannan ka iya bada haya. Wasu malaman suna cewa a'a, to da Ishaq yazo ya tambaye shi sai ya ce ya halatta mana, domin dalili shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tambayar shin aqilu ko ya bar mana wani gida a maka, kun ga yana nufin ashe kenan aqilu ya mallaki gidan, mun fahimci wannan. Yawwa, qala ishaq, sai yace akhbarana yazid ibn harun, yazid ibn harun ya bamu labari, an hisham an al hasan, daga hasan al basri, annahu lam yakun yara zalika, cewa hasan al basri la yara zalika, shi ba ra'ayinsa bane cewa a makka a iya bada hayar gida. Al hasan al basri wa ata'u, da kuma ata ibn abi rabahin kenan, shi ma babban malami ne. Wa tawus, wannan shine tawus ibn kaisan, shi ma babban ne daga cikin tabi'ai, sai ya ce lam yakuna yara yani dalika, cewa waɗannan mutum biyu ata wajen ayo da ata da tawus ba sa ganin haka, ma'ana bayan al-hasan mun ji mutum uku kenan ko, ma'ana su a ganin su bai halatta ba a maka ai haya. Fa qala lahu shafi'i, sai shafi'i ya ce da shi, anta allazi taz'umu ahlu khurasan annaka faqihuhu, kai ne wanda mutanen Khurasan suke raye cewa kai ne babban malamin fiqihunsu, kun fahimci nan can? ka yazo daga Khurasan Khurasan cin amma wara'an nahar sai ki ce kai ne wannan malamin da mutanen Khurasan suke ganin kai ne babban malamin su na fiqhu qala ishaq sai ishaq yace kaza yazumuna haka suke gani kun ji shi ma kuma tawadu'un sa yawa bai irin kafafa ne sai ni ne bai fadi wannan sai ce haka suke gani duk dama magabata baka samun su suna irin wannan alfaharin da muke mu a wannan zamanin mutum har kafafa yake ni ne kaza in an zo tambayar sa malam daga ina ne sai ya fadi duk lakabin sa na duniya sai ya fada ni ne wani ni ne wani ni ne wani magabata abin da suke shine suna tawabu da wasu ne za su fada sai su shiru ko kuma su ma su hana su amma mutum da bakin sa babu tawazu in yana fadin matsayin sa shi da kansa ai ko mu al'ada zamu ji haka ba wai in mutum kowa ya zo yana fadin haka matsayin sa duk da yake wasu din haka suke yi Allah madauki ya kyauta sa qala shafi'i sai shafi'i yake cewa ma ahwajani an yakuna ghayruka fi mawdhi'ika ni kuwa ina fatan nayi sha'awar a ce wani ne ba kai ba mai wancan matsayi in dai wannan shine irin ra'ayinka ma'ana ma ahwajani me ya kai ni bukatar ma'ana bukatar a ce wani ne ba kai ba yake da wannan matsayin a gun mutanen Khurasan tana da yawa a wurina fa kataba amiran ko bi farki udhinaihi a lokacin hasayar ya bada takarda ya rubuta yace aje a ja kunnan sa a muntsini kunnan sa a muntsini kunnan Ishaq ibn Rahuya ya zai zo irin wannan magana yace ana aqulu ni yanzu ina ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni fa abin da na kawo maka shine hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqil ya bar mana gida kun ga kenan annabi ya san ana mallakar gida mun fahimci wannan kai kuma sai ka zo ka kawo mun magana wani hasan da ata'u da tawus mun fahimci abin yawa shine sai ce qala rasulullahi wa anta taqulu qala ata'u wa tawus wal hasan wa ibrahim haula ila yarawna dhalika kace mun wai ba sa ganin wannan wai wannan ba ra'ayin su bane وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة يذا akwai dan adam da yake da wata hujja tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga annabi ya kawo hujja sai kai ma ka ce bari ka je ka kawo hujja mun fahimci abin yau ayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ta ƙari ni da shi sako ne daga Allah yake magana yau naka in aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to bi halatta kuma a ce kai ma kana da wani ra'ayi naka ko kuma ka kawo a malami na malam wane shi fa bai fahimci haka ba kun ga jama'a ana irin wannan ko sai ka kawo kace ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce maka to ai mu malaman mu basu san haka ba mu basu ce mana haka ba wannan karan tsaye ne ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wani ma ka je yana cewa to ai malaman na mu sun fi ku sanin wannan hadisan tunda kaga basu yi aiki da su yi ba to ashe kenan to kaga da nauyi ka karasa wannan ko ashe kenan me hadisan ba daidai ba ko ko me za a ce na fata mun fahimci wannan abin maganganun suna da hatsari duk da dai in insha Allah aka ci gaba da karatu girman su zai rika zai ƙara bayyana wato ga mutane sai ki cewa sun maqala Shafi'i sai Shafi'i yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukake fa yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim lil fuqara'i ga faqirin nan al muhajirin masu hijira alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fidda su daga gidajensu daga gidajen wa gidajen su kurukuru kun ga wannan nassin qur'ani ne cewa a makka ana mallakar gida ko tunda Allah madauki ga abin da ya fada sai ya ce afatan sibud diyara ila malikina aw ila ghairi malikina ma'ana ana dangana gida ne anan zuwa ga mamallakan su ko ga wadanda basu mallaka ba ma'ana ana dangana gida anan gurin Allah madaukaki da ya fadi wannan ya dangana gidaje ga masu shi ko ga masu shi ba qala ishaq ishaq sai yace ila maliki ya dangana ne zuwa ga wanda suka mallaka qala shafi'i sai shafi'i yace fa qaulullahi asdaqul aqawili to maganar Allah ita ce tafi kowace magana gaskiya a cikin maganganu wa qad qala rasulullah kuma bai bashi haka ba sai yace haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man dakhala dara abi sufyan fa huwa aminu lokacin da aka yi abin nan fatuhu makka ko da abu sufyan ya musulunta da aka zo makka mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace duk wanda ya shiga daru abu sufyan ya buye dan kar ai masa wani abu fa huwa aminin ku kyale shi ba komai ba za a yi masa komai ba shi ba shine haka fito da su duk annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi suka ce to yanzu gashi ka samu iko akan mu ya rasulullahi me za ka yi mana sai ce suka ce ibnu akun kharimun ibnu akhin karimin suka ce da shi yanzu me zakai da mu sai ce intaliqu wa antum tulqa wa antum tulqa idhhabu kai wa antum tulqa ku tafi an sake ku ba wani abu da za a yi muku da sun sa ran da a yanka su za a kakkashe su ga su sun shigo da suna kafirai sun shigo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku tafi an kyale ku da kafircin su ba su musulunta ba kafirai ne suka buye gidan Abu Sufyan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan a kyale shi an yafe masa kuma da ya kama su yace ku tafi an yafe muku wannan abun yasa da yawa daga cikin su suka musulunta kaga da sai aka kashe su kun ga da ba a same waɗannan da suka musulunta ba ina fata mun fahimce hujjar Shafi'i anan a ina take daru Abi Sufyan ko yawa duk mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan ashe Abu Sufyan yana da gida kuma a Makka ashe ana mallakar gida a Makka kun ga ga aya ga hadisi ga kuban da ma asalin hadisin farko wanda da an sallama masa tintini da kila ma bamu ji wannan hujojin ba malume ji to wato wanda da yayi musun har aka samu Shafi'i ya fito da waɗannan hujojin na'am to qala wa qad ishtara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu darul hijlatayn akwai ni gida mashhuri a Makka a lokacin sunan sa darul hijlatayn to Umar ibn al-Khattabi ya sayi wannan gida wa dhukira lahu Shafi'i anan dai lokacin al-Imam Shafi'i ya ga yawa Ishaq ibn Rahowih wato jama'at min ashabi Rasulullah da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk sun mallaka fa qala lahu Ishaq to kun ga fa Ishaq bai sallama ba fa duk wadancan abubuwan sai ce sawa'un fihi al-akifu wal sawa'un al-akifu fihi wal bat ai gashi Allah madaki ya ce al-akifu fihi wal bat mazaunin ciki da kuma wanda yake na kauye da yazo na kauye shine albadi mutanen badiya badawa kenan sai suka shigo cikin gari sawa'un ma'ana dukkan su ga kaidojin da Allah madauke fada akan su fa qala Shafi'i sai yace fal muradu bihi al masjid khassatan nan ana nufin masallaci ne ma'ana zaman masallaci ba mallakar wurare cewa ma'ana da al'akifu da wanda mazauni a gari da kuma wanda yazo a kauye duk maka tasu bace a'a ana nufin wanda ya shigo masallaci to yancin su daya da na kauye da na birni kowa na da haƙi a cikin haramin Makka ma'ana ba mallakar gida ake nufi ba Shafi'i ya bayyana masa adin kula dai wannan ita ce kissar saboda lokacin ya tafi mana da yawa to da saura ce qala fil murad bihi al masjid khassatan wa huwa alladhi hawla al ka'ba masallaci ake nufi shine wanda ya zagaye ka'aba yawa walau kana kama taz'umu da kamar yadda kai kake rayawa ne lakana la yajuzu li ahadin an yunshida fi duri makkata dallatan da ya zama kenan cewa bai halatta mutum yayi cigiyar wani abu nasa da ya bata ba a gidajen Makka cikin garin gidajen Makka ko ya halatta a masallaci ne kewayen Ka'aba aka hana a cikin haram mun fahimci wannan yawa wala tuhbasu fiha albudun kuma sannan ba za a daure abin nan raquma a ciki ba budun ana budun ake nufi ba badan ba budun jam'in buduna albudunatu ita ce raquma babba yawa wala tulqal awraf kuma ba za a jefa wato kazanta a ciki ba za ku a cikin titinan Makka gashi nan mutane kowa da jujinsa yawa ashe ana nufin cikin masallaci yawa ba a je ba a daure dabba ba kuma a jefa kazanta a cikin wato Ka'aba yace walakin hadha fil masjid khassatan wannan ana nufin masallaci ne kawai fasakata ibrahim shikenan ibrahim fasakata ishaq na faɗi sunan babansa fasakata ishaq ibn ibrahim wa lam yatakallam bai kuma sake magana ba an gama kenan ko yawa fasakata shafi'i anhu shi ma shafi'i sai ya rabu da shi ya kyale shi a babban darasin da ke cikin kissar ita ce me cewa in dai aka kawo maka dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muddin kai ba wani dalilin ne kai ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wata aya ba da zaka kawo ku tattauna wannan matsalar to ka sallama ka miƙa wuya domin me mutum baya neman wani zabi in an samu maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana tabbatar da mu akan girmama maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma ya tabbatar da mu akan hanyarsa har zuwa rasuwarmu da rabuwarmu da wannan duniya wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in